sauti daga arewaplay.com.
Is the Dusky Ovista on the beat?
Ke dan Allah ki gana kanki, ga kudi ki bata kanki, ki je ki kashe da kawayenki, ke wayaya sunanki. Ta ji dadi tana ya kushi, me zaki ci ba nama kuma ba kashi. Ta ji dadi tana ya kushi, me zaki ci ba nama kuma ba kashi. Tungwal 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 tungwal. Inda kai nake to da kai nake kama suna nike sai mu je mu dake makiyan mu share su kudaden mu tara su followers mu kara su arewa aita mu ce ko ina za mu je idan nace sai ku ce tunkwal 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 tunkwal. Allah ki gana kanki, ka kudi ki bata kanki, ki je ki kashe da kawayenki, ke wayaya sunanki. Ta ji dadi tana ya kushi, me zaki ci ba nama kuma ba kashi. Ta ji dadi tana ya kushi, me zaki ci ba nama kuma ba kashi. Tunkwal 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 tunkwal.
Sai ana biki ƴan mata suke tunkwal, ga sabon rawa shi ake kira tunkwal. Daga baya ki tashi sama, hawani yake canza kala, tashi sai tantabara. Shi yasa aka ce safara safara
ai kai tunkwal yara ai ko a gida mun san tunkwal. Ni mulja ina tunkwal a fagen daka da kidan gwariya. In mata suna tunkwal ya da zane suke kan juyi ke juya. Taka kidan tunkwal ko ya ne.
Ta ji dadi tana ya kushi, me zaki ci ba nama kuma ba kashi. Ta ji dadi tana ya kushi, me zaki ci ba nama kuma ba kashi. Tunkwal 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 tunkwal.
arewaplay.com.